Al'amarin da ya faru ne a Jimeta fadan mulkin jihar Adamawa, inda ake zargin cewar wasu sojoji ne suka fito daga barikin su da manyan makaman yaki suka kawo hari babban headquarters ɗin sandan jihar Adamawa, inda suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi. Daga bisani dai al'amarin ya yi sanadiyar kashe ɗan sanda guda kuma kashe sojoji guda biyu. Sakamakon wannan artabun, wasu daga cikin mazauna anguwar lamarin ya faru sun shaida mana yadda lamarin ya rikita su da ƙaran bindiga. Suka ce daga lokacin da suka wayi gari zuwa yanzu ba su rintsa ba sakamakon faduwar gaba.
Sana Shamsuddin Bello, mazauni a cikin garin Jimeta fadan jihar Adamawa. A gaskiya ajiya mun kwana cikin fargaba da kuma tashin hankali sakamakon irin abin da muka ji na mu taba jin samu a fadan jihar ba. Mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe 11 da mintuna 10 na kwance a cikin gida na ji harbin bindiga. Kuma irin harbin bindigan da ban taba jin samu ba tana ƙara sosai. Ni tunda na bude ido na misalin karfe 11 da minti 20 da ban sake komawa bacci ba rintsa ba har da asuba.
Sunana Musa Ahmadu, ina zama a Karewa. Jiya daga misalin irin 11 da rabi zuwa har kusan 12, wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da bamu taba jin irin shi ba. Shine tun zamanin Boko Haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindiga, saboda mu mazauna gefen movie nan ne. To dama a baya can mun san irin wannan kararrakin. To da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai.
Honorable Abbas Usman, a gaskiya jiya nan mun kwana tsatsar saboda irin harbe-harben nan da muka yi ta ji. Abun ya ba mutane tsoro sosai matuka. Don jiya nan misalin 11 da rabi zuwa 12 haka nan ba wanda ya bacci gaskiya.
To da shike al'amarin, ana zargin cewar rundunar sojojin Najeriya da suke jihar Adamawa su ne suka kawo wa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa hari. Lamarin da ya sanya na yi kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, amma haƙata ba da cimma ruwa ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje, na buga masa waya bai ɗauka ba, na ko aike masa sakon karta kwana shiru kake ji. Na ma je headquarters da kaina amma ban samu haɗuwa da su ba. Aka ce sun shiga mitin na gaggawa. Daga nan kuwa na nufi barikin sojojin jihar Adamawa. Nan ma kazalika na je ofishin burgiyar komandan sojojin jihar Adamawa, shi ma na tadda suna mitin na gaggawa, na ko aike masa sakon karta kwana, inda na yi zamar minti 45 shiru kake ji. Ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton, haɗata dai bata cimma ruwa ba domin jin ta bakin dukkanin ɓangarorin biyu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.